daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanku da yaurana asabar 14 ga watan Afrilun shekara 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farancin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
to Sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya yabi Faransa da Burtaniya saboda goyon bayan da suka bashi wajen kai hari a Syria yayin da Rasha ta yi Allah wadai da har-haren sannan za ku ji cewa jam'iyyar Islamu ta TLP a Pakistan ta kawo ƙarshen zanga-zanga da take yi za ku ji dalili
to kanin labaran kenan aka ji a yau ne ƴan mata ɗaliban makarantar sakandaren garin Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace suke cika shekaru 4 daidai haka kuma za ku ji cewa har yanzu ƴan bindiga na ci gaba da kai harhara suna kashe mutane a wasu ƙauyukan karamar hukumar Anka dake jihar Zamfara. Daga nan kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuke rubuto mana ta hanyar email amma da gurbin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum shugaban Amurka Donald Trump ya yabi Faransa da Burtaniya saboda goyon bayan da suka bashi wajen kai har-haren sama akan Syria a wani matakin mai da martani ga shugaba Bashar al-Assad da ake zargi da yin amfani da makamai masu guba a ƙarshen makon da ya gabata a kusa da Damascus. Nagode Faransa da Burtaniya saboda hikima da ƙarfin soji da kuka nuna. Aiki ya kammalu tsaf, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter. Jiragen saman yakin ƙasashen yammaci da na ruwa sun yi lugudan wuta akan wasu cibiyoyin hada makamai masu guba. A wani matakin haɗin kai da ƙasashen suka nuna wa juna wanda ake tunanin zai dore. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa jiya Juma'a a wani jawabi da ya ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon cewa waɗannan harhare sako ne aka aike wa shugaba Assad.
This time our allies and we have struck harder. Together we have sent a clear message to Assad.
Yace a wannan karan mu da ƙawayenmu mun kai harhare masu muni. Baki ɗayan mu mun aike da sako ƙarara ga shugaba Assad tare da komandojinsa masu kisan gilla. Saboda haka kada su kuskura su sake kai wani hari a nan gaba. A wani jawabi da ta yi ta kafar talabijin Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce manufar waɗannan harhare ba wai mu kawar da gwamnatin ba ne, sai dai don a tsoratar da gwamnatin Assad domin ta daina amfani da makami mai guba. A nata ɓangaren Faransa kamar yadda ministan harkokin wajenta Jean-Yves Le Drian ya faɗa, harharen sun cimma burinsu takaitattu ne kuma sun cancanci a kai su. Kasashen Jamus da Canada da Japan da Australia duk sun goyi bayan wannan hari, yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ita ma ta ce tana tare da ƙawayen nata. A dai gefen kuwa shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi Allah wadai da waɗannan harhare da Amurka ta jagoranta aka kai akan Syria. Yana mai cewa hakan ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa. A wasu sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizo na fadar gwamnatin Kremlin, Putin ya ce harharen takala fada ne akan ƙasa mai cin gashin kanta. Yana mai zargin Amurka da ƙara jefa al'ummar ƙasar ta Syria cikin ƙuncin rayuwa. Shugaba Putin ya nemi da a kira taron gaggawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin a tattauna kan wannan lamari. Ita dai Rasha ta musanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a ƙasar ta Syria. Inda ta ce har ta tura wata tawaga zuwa yankin na Duma da aka ce an yi amfani da makaman amma babu wata alama da ta nuna hakan. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov kenan cikin harshen Rashanci yake cewa muna da ƙwararren hujjoji da ke nuna cewa an ƙirƙiri wannan batu ne. Mun gano cewa wata hukumar tattara bayanan sirri da ke ƙoƙarin bakanta Rasha idan duniya ce ta ƙirƙiri wannan zargi na amfani da makamai masu guba. Akalla mutane 40 aka yi kiyasin sun mutu sanadiyar wannan hari, sannan daruruwa suka shiga yanayin rashin lafiya a yankin na Duma dake Syria. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sabon fada ya barke a arewacin Afghanistan, lamarin da ya kai ga aka samu katsewar wutar lantarki a birnin Kabul da wasu larduna da dama. Wannan shine karo na biyu da ake samun katsewar wutar lantarki a cikin makonni uku da suka gabata. Fadan ya barke ne a yau Asabar bayan da hukumar zaben kasa ta IEC ta kaddamar da shirin yiwa masu kada kuri'a rajista domin zaben ƴan majalisu da na kananan hukumomi da za a yi a ranar 20 ga watan Oktoba. Jami'ai sun ce lalacewar wutar lantarkin ta jefa wani makeken yankin Kabul cikin duhu, birnin da ke dauke da mutane miliyan 5. Yanzu haka masu hadarar kasuwanci a birnin sun ce suna dogaro ne da wutar generator domin gudanar da aikace-aikacen su. A yau Asabar shugaban kasar Ashraf Ghani ya jaddada matsayinsa ta gayyatar ƴan kungiyar Taliban masu ta da kayar baya da su zo a hawo teburin tattaunawa. Ya kuma musu tayin su yi rijistar kungiyar su ta Taliban din a matsayin jam'iyyar siyasa domin a yi zaben ƴan majalisun tare da su, wanda hakan zai ba su damar gabatar da korafe-korafen su a hukumance. Jam'iyyar siyasa ta Tehreek-e-Labbaik a Pakistan da aka fi sani da TLP a takeice ta janye zarga-zangar da take yi bayan da suka cimma wata matsaya da gwamnatin kasar. A farkon watan na Afrilu aka fara zanga-zangar a gabashin birnin Lahore, inda aka kwashe kwanaki 12 a jere ana yi har zuwa ranar Alhamis. Gabanin cimma matsayar jam'iyyar ta gargadi gwamnatin ta Pakistan cewa za ta shirya wasu jerin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar idan har ba a biya mata buƙatunta ba. A bara jam'iyyar Islama ta TLP ta shiga wata yarjejeniya da gwamnati bayan da suka kwashe makonni uku suna zanga-zanga a Islamabad, babban birnin ƙasar, wacce ta jirkice ta koma tarzoma. A watan Nuwamban bara jam'iyyar ta TLP ta gudanar da wani babban gangami a Islamabad wanda ya kawo cikas ga harkokin yau da kullum na tsawon makonni. Masu zanga-zanga suna zargin gwamnati ne da aikata sabo bayan da suka sauya sashen wani kudurin doka, wato kudurin doka da aka bari na kan rantsuwa, wanda ya nuna cewa Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, shine annabin ƙarshe.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, yau Asabar ranar 14 ga watan Afrilu ne ƴan matan da aka sace a garin Chibok ta jihar Borno suka cika shekaru 4 ba a san inda suke ba ko halin da suke ciki. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Ranar 14 ga watan Afrilu na shekara 2014 ne waɗansu waɗanda ake zaton ƴan Boko Haram ne suka sace ɗalibai ƴan mata 276 a makarantar su dake garin Chibok a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya. Idan ba a manta ba, ƴan mata 57 suka gudo da kansu. Sannan a watan Oktoba na shekara 2016, gwamnati ta karɓo ƴan mata 21, uku sojoji suka karɓo su wanda jimla ya zama 81. A bara kuma aka karɓo 84 a lokaci guda, ɗaya kuma an tsince ta daban. Duka dai ƴan mata 107 ne gwamnati ta iya karɓowa a cikin shekaru 4. Idan an hada jimla tare da waɗanda suka gudo, to an samu ƴan mata 169 kenan, saura 112 kuma har yanzu suna hannun waɗanda suka sace sun ba tare da an san halin da suke ciki ba. A tsawon shekaru 4 din nan ne ake samun wata kungiya wacce take fafutukan ganin an kwato ƴan matan. Yunkurin da wannan kungiya ta yi ne yasa aka san labarin sace ƴan matan Chibok a dukkanin kasashen duniya, har aka yi wa kungiyar suna Bring Back Our Girls, ma'ana a dawo mana da ƴan matanmu. Wannan kungiya kullun rana take zaman dirshan a dandalin haɗin kan ƙasa wacce aka fi sani da Unity Fountain a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ana cikin wannan zullumi sai ga labarin an sace ƴan mata a makaranta dake Dabci ta jihar Yobe, su 110. Halin yanzu an dawo da 104, saura kwaya ɗaya Liya Sharibu wacce ta rage, da labarin cewa guda 5 sun rasu. Wannan ita ce taken kungiyar a kullun. To daya cikin jigajigan wannan kungiya, Aisha Yusufu, ta yi tsokaci.
Mun zo lokacin a kasar nan har yanzu cikin tsoro muke. Kuma harkan Boko Haram din nan, soldiers din nan an bashi ta kai wani matsayin da bai kamata ya kai ba. Saboda wasu suna son samu kuɗi, wasu suna son su samu wani abin duniya, kuma gaba ɗaya mu miliyan 170 aka bar mu nan gaba ɗaya mu a halaka mu duk basu damu ba. To gaskiya mu kuka mu wani abin bai mana dadi ba.
Yanzu a lokacin daukan wannan rahoto, ƴan kungiyar Bring Back Our Girls suna can suna taro, kamar yadda ɗaya cikin shugabannin kungiyar Dr. Iman Shehu ya bayyana mani.
Kowane shekara tunda muka soma wannan fafatukan, in shekara yayi na tuna da lokacin da aka dauke su, mukan yi wani ko gangami ko kuma mu yi wani taro ko kuma a yi wani bita kan abubuwan da suka shafi rayuwar yamace a Najeriya. To wannan shekaran ma haka za mu yi, sai dai wannan shekaran mutane biyu za su zo da Pastor Tunde Bakare da kuma ita mai gwagwarmayar nan da aka sani sosai a Hajjia Najatu Muhammad.
A halin yanzu dai, wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa mai dauke da sa hannun mai ba shugaban kasa shawara a harkar hulɗa da manema labarai, Garba Shehu, na cewa gwamnati na nan tana kokarin kwato ƴan mata 113 da suka rage, ciki har da Liya Sharibu, ɗaya cikin ƴan matan Dabci da ta rage ba a karɓo ta ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya.
To a gaida Madina Dauda. A can jihar Zamfara kuwa lamarin tsaro na ƙara tabarbarewa, inda wasu ƴan bindiga suka kai hari wasu ƙauyuka biyu tare da kashe aƙalla mutum 26 a ƙaramar hukumar mulki ta Anka. Murtala Faruk Sanyin na ɗauke da ƙarin bayani.
Hari da baya-bayan nan dai an kai shi ne a ƙauyukan Kuru-Kuru da Jarkuka, duk a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Anka, inda ƴan bindigar suka kashe mutane aƙalla 26 tare da tarwatsa garuruwan biyu. Wannan ya haifar da kafa wani sansanin ƴan gudun hijira na gaggawa a sakatariyar ƙaramar hukumar mulki ta Anka domin tsugunar da jama'ar garuruwan biyu, mafi akasari mata da ƙananan yara. A wani taron manema labarai masarautar ta Anka, wacce ita ce kan gaba tsarin masarautun jihar Zamfara, ta yi Allah wadda da harin, wanda ta ce a yanzu lamarin ya shige nazarinta. Wazirin Anka Muhammadu Inuwa shi ne ya zanta da manema labarai a madadin masarautar.
Kan wannan dalili mun ba da kwana uku zance kamar zaman makoki don wannan abin da ya same mu, sannan kuma insha Allah za mu yi azumi a takaice, kowa zai azumi na kwana uku don a faɗa mu Allah matsalolin da muke ciki. Sannan kuma mun ja kunnen juna cewa ya kamata mu san matakan da za mu ɗauka don mu kare kanmu. Sojojin da aka turo, yawanci abin da ke faruwa sai hituna ta bijiro, sannan ake kiran su a sanar da su. So kuma kamin su isa wannan wurin za ka ga cewa an ma riga an gama barna.
To sai dai hakan bai hana masarautar ta Anka ci gaba da kokartawa ba, domin ko ta kira wani taron gaggawa da shugabannin Fulani a yunkurin samar da maslaha. Abubakar Bele shine ardon Anka, shugaban Fulani a masarautar.
Masu wannan ta'addanci kowane irin yare ne, indai har ana gani, indai har suna ganin su Fulani ne, to sun saba ma Fulaku, kuma sun saba ma tarin mu da Hausawa, a isko mu da Hausawa, muna zamne da su kasan nan lafiya lau, hudodi ko wadanne iri tare da Hausawa muke yi. An wasu mutane sun zo sun kawo ta kiyayya tsakanin mu da ƴan uwan mu Hausawa sun sa.
Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani ta miyati Allah na ƙaramar hukumar mulki ta Anka, Muhammadu Dan Ali, cewa yayi ƴan bindigar suna jefa Fulani da ke zaune cikin jama'a a cikin hatsari da ayyukan ta'addanci da suke yi.
Allah shi isan mana ga wayanda sanadiya, kuma ina roƙo don girma Allah ƴan uwa Fulani wanda a cikin wannan abubuwa don Allah ina son su yi karatun ta natsu su zo su mika wuya.
Wannan na zuwa ne makonni biyu bayan da gwamnatin jihar ta bada umarnin kashe duk wanda aka sama da bindiga ba bisa ka'ida ba, sakamakon wani hari da ƴan bindigar suka kai a ƙauyen Bawar Daji wanda ya sanadiyar mutane fiye da 30. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Anka a Nigeria.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba sun karshe ba.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba.
To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyin. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu a gun muna cewa karfe 11:15. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansarar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraron mu da dama da ke son sanin dan bayani da kuma tarihin film dinnan mai suna Black Panther wanda ya yi fice musamman ma tsakanin bakar fata, da kuma Habu Musa Habu Katsina mai son jin dan takaitaccen tarihin kabilar Bera wanda wai muka taba cewa akwai su a China. To bari mu fara da kashi na biyu na ansarar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu kan film dinnan na Black Panther mai matukar farin jini musamman ma tsakanin bakar fata. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansarka daga bakin abokin aikinmu kuma masani a harkar fina-finai wanda kuma ya kalli film din na Black Panther fiye da sau daya, wato Naziru Ahmad Hausawa wanda ake wa lakabi da Zeriums. Na dora da tambayarsa kamar haka. Naziru, daman so nake da tambaye ka a matsayinka na wanda ke da masaniya game da abin da ya shafi fina-finai, kajima nan kasar, shin kana ganin wannan film ya faɗi gaskiya game da matsayin bakar fata a nan kasar, koko an yi dan kagidan a dadada masu rai ko na ce mana rai tunda yake dukkanin mu bakakin fata ne? An yi wani abu makamancin haka dan film din yayi kasuwa, koko kusan gaskiyar abin da yake faru, koko yake faruwa aka nuna?
To ka san akwai hikima ta rubutun fina-finai ko kuma ta yanda ake aiwatar da fina-finai. Yanzu idan ka kalle fina-finan India, duk wanda bai taba zuwa India ba kuma bai san Indiyawa ba, idan kai masa magana India zai ce ma duk duniya ba wanda kai su iya soyayya. Ga waka ka fito ta fito a rera a mutu saboda soyayya, amma a gaskiyance ba haka abin yake ba. To wannan film na Black Panther kirkirarre ne, ba gaskiya bane, tatsuniya ne. Amma a tatsuniyan can mun sani ko a tatsuniya tamu ta gargajiya ana saka darasi a ciki. Wannan film ya nuna darasi, ya bada darasi ne ya nuna na wani abu ina a tunani na shi wannan director dama bai taba zuwa Afirka ba, Ryan Coogler. Amma da aka bashi aikin film din yace ba zai taba komai a ciki ba sai ya ziyarci kasashen Afirka. Ya ga yanda muke a hakikanin gaskiya kafin yayi. Kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa film din yake kyau kenan. Sai da ya ziyarci Afirka, ya ziyarci kasashe da dama, ina jin har da Najeriya a cikin kasashen da yaje, yaje Ethiopia da Kenya da shawarin wurare.
Ya ga wato dai ba cikin bukkoki muke ko kan duwatsu da itatuwa da sauransu muke kamar yadda suke tsammani.
Wanda suke tsammani.
To sai wannan ya shafi, ya yi tasiri kan yadda ya tunanin tsara film.
Hakika wannan ya yi tasiri, ya taimaka wajen mai da film din ya zama abin da ka gani, saboda zaka ga hadda Hausawa a cikin film din. Zaka ga sun tabo maganar Boko Haram, wanda a cikin littafin lokacin da aka rubuta littafin na farko, shi wannan rubuce-rubucen na littafi mai hoto, labari mai hoto, babu magana Boko Haram lokacin da aka yi shi. Amma yanzu ya dauko magana ta Boko Haram ya saka, ya dauko maganar siyasar Afirka ya saka, ya dauko maganar in ka kalli film din a tsanake zaka ga irin abubuwan da ya taba. Amma akwai abin da Turawa suke kira exaggeration,
wato wuce makadi da rawa kenan wajen bayani.
Yau an wuce makadi da rawa wajen bayyana, domin abubuwan da aka nuna idan da a ce Afirka haka take, to hakika da labari ya sha bamban.
Ko dake wasu za su ce daman film sai an yi karin gishiri,
watakil na ɗaya daga cikin abin da yake sawa film din da ake a Najeriya ke kasuwa sosai baka gani watakila duk kusan ko ina haka ake harkar film
eh wannan haka yake kamar kaga kamar ayin ka kalli kamar chanawa ai yanzu kaga ka taba garin dan chanin da ya tashi sama amma in kana kallon fina-finan sa za ka ga mutun ya dake kasa ya tashi sama kura ta tashi
kamar tsubu
yawa kamar bayan tsubu kamar tsuntsaye to ai haka abin yake amma haƙiƙanin gaskiya wannan abin da ya jawo wannan film yayi ya samu albarka irin wannan shine adadin mutanen da musamman anan Amurka adadin bakaken fata da iktara a ciki saboda akwai wani champi da ake da shi a Hollywood na idan ka sa bakaken fata a cikin fina-finanka da yawa ba zai su yi ba zai kasuwa ba
yake da ban yawanci turawa ne da masu kama da su ke da kuɗin yawan sayan film da sauransu
yawa yawa wannan magana haka take kuma kamar yanzu akwai waɗanda suke ta sukar film din a yanzu haka suke cewa ah to kuna ta maganar bakaken fata ai har yanzu dai film din na turawa ne
saboda me suke ci haka
saboda kuɗin saboda studio ita ma da studio ai turawa ne suka mallake ta
wato da ba dan bature ba wata kilda film din bai tasirin da yayi ba kenan
ba zai tasiri ba ai in ka tuba shi kansa littafin labarin rubutu na hoton comic books din na turancin da aka yi shi Stanley bature ne bature ne amma me yasa ya zauna ya rubutu irin wannan shine tambaya da zamu yi wa kanmu anan idan har Bature zai iya zaunawa ya rubutu irin wannan akan bakaken fata ko akan Afirka mu kuma me ya kamata ni
wata tambaya kuma ita ce Malam Naziru film din shin ya tabo batun wanda ya kamata a dora laifi kan abin da ya shafi kamar bauta ya dora ma ko Bature ko mu dake Afirka laifin bautar da bakaken fata da aka yi ko bai tabo wannan bangaren ba
to labarin bai tabo wannan bangaren kai tsaye ba bai tabo wannan bangaren kai tsaye ba amma akwai wata abu da suka dinga yi a cikin film din mai matukar ban dariya akwai inda ita wata mai basira a cikin su kanwar ta challa shi Black Panther din ita ce wato mai kimiya scientist na a film din ta kallon wani Bature yazo shi kadai ne Baturen najin da ya fara shiga Wakanda tace masa colonizer wanda har a yanzu haka a gari haka nan mutane zaka ji suna tsokanar abokanan su fararen fata
sun ga shi
ce kai colonizer kuma makamancin haka
wato mai mulkin mallaka kenan
mulkin mallaka eh ko invader ko kuma colonizer eh ko abubuwa da suka dinga yi da a da an ga kallon shawaran fina-finai da aka saba gani a Hollywood bakar fata ake yi wannan sai abin ya juya to amma yanzu duk wani champi da suke da shi a Hollywood na an sa fukar fata ba za a siya ba in an yi labarin bakaken fata ba za a siya ba in an kashe kuɗi da yawa ba za a samu riba ba Black Panther ya ruguje wannan gaba daya
wato duk ya saba ma duk waɗannan abubun da ake tsammani kuma ya yi fice duk da haka
ya saba wa duk wani tunani da suke yi ya saba wa duk wani tunani da suke yi
to shin Naziru an yi kiyasin adadin kuɗin da a ƙarshen ta dai za a samu dangane da wannan film
kiyasin da aka yi na farko lokacin da aka ba da budget wato kasafin kuɗin shirin film din kamar yadda na gaya maka miliyan 200 daga baya zama miliyan 210 dala-dala Amurka an yi tunanin ba zai sami sama da miliyan 600 ba ba a yi tunanin zai haura miliyan 600 ba zai samu kuɗi sama da an yi tunanin tabbas za a samu riba saboda yana cikin layin jerin fina-finan da mutane suke sa ran ganin su saboda ba
saboda abubuwa sabbi dake ciki kamar da kai bayani a baya
kuma dabarar a ɗaya daga cikin dabarar da suka yi shine sun gabatar da shi Black Panther a cikin wani shirin film da aka yi a baya Captain America Civil War a nan suka gabatar da shi aka fito da shi ya fito ne a matsayin dan rakiya amma gaba ɗaya da aka gama film din kowa shi yake magana wasu ɗan wato sinasanai yayi ɗan wasu ɗan fitowa yayi a wurare da dama haka ba shine babban jarumi na film din ba amma kowa shi yake magana to tun daga nan suka san cewa lalle za a samu riba ba za a fada ba amma babu wanda yayi zaton za a samu dalar Amurka sama da biliyan 1
to sai kuma ansar tambayar su Habu Musa Habu Katsina kan kabilar Bera wadda wai muka taba cewa akwai su a kasar China to ba mu taba cewa akwai kabilar Bera a kasar China ba ga dai ansar da muka taba bayarwa game da irin wannan tambayar su dai waɗanda ake kira Rat Tribe ma'ana kabilar Bera a kasar China ba wai ɗan wata takamammiyar kabila bane marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban
ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna da baki da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatila suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar China. Hasali ma Bandara tribe ana kuma kiran su Ant tribe wato kabilar tururuwa ko kuma Whale tribe ma'ana kabilar rijiya ko ramuka duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazarciyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna Lian Si ta fara kirkiro irin wannan lakabin. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan film din nan na Black Panther da kuma su tambayoyin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya ansa mana tambaya kan film din Black Panther da kuma wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaishe ku, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ce waye murya Amurka, sannan a hankali dai kasar Amurka da Burtaniya da Faransa za su ga bayan shugaba Assad na Siriya, kamar yadda suka ga bayan Gaddafi na Libya, ganin yadda suka kai masa harhara masu muni. Sako daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau. Sakonmu na gaba ce waye matakin kaiwa Siriya farmaki da kasashen yammacin duniya masu karfin fada a ji karkashin jagorancin Amurka suka dauka abin tur da Allah wadai ne. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Shi kuma sakonmu na gaba cewa lokaci yayi da hukumomin kiwon lafiya a Najeriya za su miƙe tsaye wajen wayar da kan matan da ke dauke da juna biyu illar rashin zuwa awo da kuma daukar dogon lokaci ana nakuda ba tare da zuwa asibiti ba. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ke cewa muna tar da Allah wari da harharen da ke faruwa a jihar Zamfara. Don haka muna kira gwamnatin jiha da ta tarayya da su duk abin da ya kamata wajen magance wannan ta'addanci. Sako daga Buhari Hayyaguru da Adamu Habu Umar Nyanga. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau wanda ke cewa a yau ne ƴan matan Chibok suka cika shekaru hudu cif a hannun ƙungiyar Boko Haram. Muna roƙon Ubangiji Allah ya bayyana su da ma sauran dukkan jama'ar da ke tsare a hannunsu.
To madalla yanzu kuma ga Mahmud ya da mana da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yabi Faransa da Burtaniya saboda goyon bayan da suka bashi wajen kai harharen sama akan Siriya a wani matakin mai da martani ga shugaba Bashar al-Assad da ake zargi da yin amfani da makamai masu guba a ƙarshen makon da ya gabata kusa da Damascus. Nagode Faransa, nagode Burtaniya saboda hikima da kuka nuna da karfin soji. Aiki ya kammala tsaf, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter. Jiragen saman yakin kasashen yammacin da na ruwa sun yi lagudan wuta akan wasu cibiyoyin hada makamai masu guba a wani matakin hadin kai da kasashen suka nuna wa juna wanda ake tunanin zai dore. A daya gefen kuwa shugaban Russia Vladimir Putin ya yi alawade da waɗannan harhare da Amurka ta jagoranta aka kai akan Syria. Yana mai cewa hakan ya saba dokar ƙasa da ƙasa. A wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizo na fadar gwamnatin Kremlin, Putin ya ce harharen takala fada ne akan ƙasa mai cin gashin kanta. Yana mai zargin Amurka da ƙara jefa al'ummar ƙasar ta Siriya cikin kuncin rayuwa. Shugaba Putin ya nemi da a kira taron gaggawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin a tattauna kan wannan hari. Ita dai Rasha ta musanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a ƙasar ta Siriya, inda ta ce har ta tura wata tawaga zuwa yankin na Duma da aka ce an yi amfani da makaman amma babu wata alama da ta nuna hakan. Sabon fada ya barke a arewacin Afghanistan, lamarin da ya kai ga aka samu katsewar wutar lantarki a birnin Kabul da wasu larduna da dama. Wannan shine karo na biyu da ake samun katsewar wutar lantarki cikin makonni uku da suka gabata.
To madalla masu rawar ma nan mika karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin
Mahmud Laro
da ya ta yana gabatar da shirin da kuma Salamon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na Voitech wanda aka fi sani da zanga zanga, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Niger, karfe 8:30 agwan Ghana. Assalamu alaikum.